إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشين درسنا تريد في سند شدة كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، من أجل كتاب الزكاة، ومدام يقول أن كرنت حديثي قدابيو إن شاء الله. حديثي ندري شدة دا 40 دقيقة لكم، حديثي ندري شدة دا 40 دقيقة. وأن درسي أنا كرنت دمو أخنش زكاة game da dinari da kuma azurfa na kwalliya, hukuncin zakka game da dinari da kuma azurfa wanda ake kwalliya da su. Mun riga mun gabatar da bayani akan hukuncin zakka ta sashin dinari da azurfa wajibi. Waɗannan hadisai guda biyu da Ibn Hajar ya kawo su ne saboda ya gabatar da bayani game da hukuncin zinari da azurfa idan an rike su na kwalliya. Idan an rike zinari da azurfa saboda kwalliya, shin akwai zakka a kansu? Wa an Amr bin Shu'aib, an karbo hadisin nan daga Amr bin Shu'aib, an abihi an jaddi, ya karbo hadisin daga mahaifinsa, shi kuma ya karbo daga kakansa. Amr bin Shu'aib ya karbo hadisin daga Shu'aib bin Muhammad, shi ne mahaifinsa. Mahaifin nasa Shu'aib bin Muhammad ya karbo hadisin daga shi ma mahaifinsa, wato kakan Amr bin Shu'aib, shi ne Muhammad bin Abdullah bin Amr radiyallahu anhu. Wannan hadisin Abdullah bin Amr, sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya bada labari annam ra'atan, wata mata annamra atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, wata mata ta zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ita wannan mata ana cewa ita ce Asma'u bintu Yazid ibn Sakan. Asma'u bintu Yazid ibn Sakan, wata babbar sahabiya, ana ce mata khatibatu sahaba saboda iya maganarta. Ita ce mata suke wakiltawa idan suna da wata magana da annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta iya magana, kuma akwai hadisai da dama da tarwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ita wannan mata ta yi tsawon rai, dan ta rasu ne a zamanin Yazid bin Muawiya. Kaga ta rasu a bayan Khulafa'ur Rashidin, gaba ɗayansu sun wuce, kamar yadda ya zo cikin Siyaru A'lami Nubala na Al-Imam Zahabi, mujallal na biyu, shafi na 297. fa amma shi Abdullah ibn Amr bai faɗi matan ba illa dai kawai ya ce wata mata a tattin nabiya ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatul laha tana tare da wata ƴarta wata mace ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana tare da ƴarta wa fi yadi ibnatiha a hannun ƴarta din akwai masakata ne min zahabi akwai warwaro guda biyu na zinari asali almasaka almasakatu takunu min azhabi warwaro wanda aka yi shi da zinari shi ake kira almasaka yani asiwar ko da yake ana kiran warwaro na mata da suna almasaka ko da ba na zinari bane kamar yanda malamai da yawa suka yi magana akai malaman tafsiri domin malaman harshe na larabci sun bambanta masana harshen larabci sun bambanta da malaman tafsiri game da kalma ta almasaka kamar yanda Muhammadu al-Amin al-Shankisi ya faɗa cikin tafsirin Abwa'ul Bayan inda yake tafsirin suratul nur a mujallal na 5 shafi na 518 yace asali da larabci almasaka al-uswira wal kalafi warwaro ne da mata suke sawa a hannuwansu da kuma farka da sukan sa a kafafunsu kaga wannan ado mata suna yin su tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane mace ta sanya sarka a kafanta ko ta sa sarka a hannunta wannan yana daga cikin nau'in kwalliya wanda tuntuni an san shi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam illa dai idan mace ta sa abinda ake la'akari da shi waye wanda ya ga wannan adon tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala yuhdina zinatahunna kada mata su bayyana kwalliyansu illa ga mazaje ko kuma wasu mutane da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta masa aurensu to asali da larabci almasaka takunu min azhabi kama takunu min al'aj wal qurun duk wani irin warwaro da mace ta sa a hannunta ana kiransa almasaka sukan yi shi da hauren giwa kashin hauren giwa sukan sassaka shi yanda za a huda shi a yi warwaro da shi wal qurun hakanan kaho sukan yi warwaro da shi yace wa hadha huwa al azhar wanda yafi shahara asali a larabci idan aka ce almasaka yana kasancewa ne an yi shi da wato warwaro ne wanda aka yi shi da hauren giwa don haka yasa Muhammadu al-Amin yace khilafan لكلام كثير من اللغويين في قولهم إن المسك لا 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 يكون من الذهب والفضة مثلا هرش العرب شيء سنة كيوا ورورن ده أكيد كرا المسك سكان شيء مر المسك تفو المسك مثلا هرش العرب شيء سنة كيوا شيء ورورو أنا يسألني سوي ده دينار ده أزرفا أما ما لمن تفسيري suna cewa yana iya kasancewa ma warwaron an yi shi da wani abu sabanin zinari da azurfa wannan yana cikin jami'ul usul na ibn al-athir a mujallal na 4 shafi na 608 amma tunda ana magana ne akan warwaro wato zakkan zinari na kwalliya Abdullah ibn Amr yace ita wannan mata ta zo da ƴarta ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hannun ƴar akwai warwaro kaga ba zai mana bayani akan warwaron da aka yi shi da wani abu in ba na zinari ba dan yana so yi magana ne game da hukuncin zakka ta sashin zinari da aka yi kwalliya da shi ko kuma azurfa fa qala laha a lokacin da ita wannan mata ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ita wannan mata أتعطينا زكاة هذا؟ شين كنا بعد زكام ونا أبين هو؟ قالت لا يتوى النمى كانت تشيء بعد زكام شيء قال في النبي صلى الله عليه وسلم يجي أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار شين زي فرنتا مكري kamar a ce za ki ji daɗi shine a yasurruki min surur shin za ki yi murna, za ki ji daɗi? A ce a ranar kiyama Allah Maɗaukaki ya saka miki warwaro guda biyu na wuta a dalilin waɗannan warwaron guda biyu da kika sa ma yarki. Tana yiwa ita ce ma take sanye da wannan warwaron, fa alkatu ma sai ta jefar da warwaron. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka, sai ta jefar da warwaron. Rawahu Salasa. Ibn Hajar ya ce wannan hadithin ashabu sunan mutum uku sun ruwaito shi, wa isnaduhu qawiyyun, kuma isnadinsa yana da ƙarfi. Idan aka ce ashabu sunan guda uku, da farko akwai al-Imam Abu Dawud ya kawo hadisin cikin kitabun zakati babul kanzi ma huwa, da kuma zakatul huliyyi, da kuma al-Imam Tirmidhi ya kawo hadisin cikin kitabun zakati babu ma ja'a fi zakatul huliyyi. Sai dai lafazin al-Imam Tirmidhi ya dan bambanta da yanda hadisin ya zo cikin bulughul maram. A riwaya ta al-Imam Tirmidhi, Abdullah ibn Amr ya ce inna mar'ataini, wasu mata ne guda biyu, atata rasulullah, suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi aydihima suwaran min zahabi, a hannuwansu akwai warwaro na zinari, warwaro guda biyu na zinari, kowace mace tana sanye da warwaro guda biyu na zinari. Wato wannan riwaya ta al-Imam Tirmidhi tana nuna cewa matan guda biyu ne suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala lahumā, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, atu'addiyani zakatahu, shin kuna bada zakansa, kuna bada zakan wannan warwaron da ke hannunku kuwa? Qalata, suka ce la, ba ma bayarwa ya rasulullah. Qala Abdullah ibn Amr ya ce fa qala lahumā rasulullah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, atuhibbani an yusawwirakum Allah bisuwarain min narin, shin kuna so Allah madaukaki ya saka muku warwaro guda biyu na wuta a madadin waɗannan da kuka sa a duniya? Qala tala, suka ce ba ma so. Qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa addiya zakatakum, don haka sai ku ba da zakan warwaron da kuka sa na zinari, idan dai ba ku son a kiyama Allah subhanahu wata'ala ya saka muku warwaro guda biyu na wuta saboda kun sa waɗannan wato warwaron na zinari a duniya, ba ku fitar da zakansu. Wannan riwayar ma ita ce mafi dacewar a ce Ibn Hajar ya kawo ta, saboda ita ce ta fito da bayanin zakka, amma asali riwayar da ya kawo ta al-Imam Abu Dawud babu kalmar zakka a ciki. Illa dai ya ce atu'tina zakata hadha, na'am, shin kina ba da zakkar wannan, kamar riwayar da ta zo cikin Sunan Nasa'i kai, yana kitabu zakati babu zakatil huli. Ya ce fa khala'athuma, Abdullah ibn Amr ya ce lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haka, kamar riwaya ta al-Imam Tirmidhi da kuma al-Imam Nasa'i suna nuna cewa matan nan guda biyu ne, ba kamar yadda ya zo cikin Sunan Abi Dawud ba. Wato waɗannan riwayoyin guda biyu su ne mafi dacewar a ce an kawo su, domin idan ka ji ƙarshen wannan hadisin za ka ɗauka sun ɗauki wannan warwaron, sun jefar, sun yi tafiyarsu ne. Amma ga riwayar da ta zo cikin Sunan Nasa'i, Abdullah ibn Amr ya ce fa khala'athuma fa alqathuma ila rasulillah, waɗannan matan da suka ji wannan magana sai suka cire warwaron, kowace mace ta cire warwaron ta sai ta jefa shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga ba ta jefar bane a ƙasa, ta jefa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da suka jefa warwaron sai suka ce huma lillahi wa li rasuli, mun yi sadakan waɗannan warwaro namu ga Allah da manzonsa. Kaga kenan riwayar da take mafi dacewar a ce an kawo ta. Illa dai kamar yanda Ibn Hajar ya faɗa, waɗannan ashabu sunan guda uku sun ruwaito hadisin, kuma haka ɗin hadisin yana ma al-Musnad al-Imam Ahmad, don haka da sai Ibn Hajar ya ce rawahu al-arba', saboda al-Imam Ahmad ya kawo hadisin cikin al-Musnad, yana mujallal na biyu shafi na 178, kuma hadisin yana a Sunan al-Kubra, kitabu zakati, jima'u abwab sadaqati al-wariqi, da Sunan al-Dharqutni, kitabu zakati, babu istiqrar al-wasi' min mali al-yatim. to amma al-imam tirmidhi da ya kawo hadisin ya ce hadisin bai inganta ba riwayar al-imam tirmidhi ya ce hadisin bai inganta ba shi yasa ibn hajar ya ce isnaduhu qawi isnadin hadisi yana da karfi ya ce isnadin yana da karfi saboda ya kawar da bayanin al-imam tirmidhi al-imam tirmidhi ya ce hadisin yana da rauni saboda mutane guda biyu da suka zo a cikin riwaya din akwai al-musanna bin sabbah akwai abdullahi bin lahi'a al-imam tirmidhi ya ce yudha'afani fil hadith wadannan malamai guda biyu idan aka same su a cikin isnadin hadisi ana daukan hadisin yana da rauni wadannan malaman ba a karban hadisin su don haka sai al-imam tirmidhi ya ce wala yasihhu fi hadha al-bab an-nabi sallallahu alaihi wasallam shay'un babu wani hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da al'amari na zakkar zinari da kuma azurfa na kwalliya babu wani hadisi da ya inganta inji al-imam tirmidhi to wannan magana ta al-imam tirmidhi tunda babban malami ne na hadisi kuma yana cikin wadanda suka ruwaito wannan hadisin yasa yana daga cikin dalilai da suka sa wato mas'ala ta zakkan zinari da kuma zakka ta azurfa idan an rike na kwalliya aka samu banza aka samu sabani illa dai kawai ba wai al-imam tirmidhi ne kadai malamin da ya ruwaito hadisin ba kamar yadda muka ce akwai hadisai da dama akwai dalilai da dama wadanda suke nuna cewa lallai wajibi ne a bada zakka idan aka rike zinari da kuma azurfa ana kwalliya da su akwai malaman da suka inganta waɗannan hadisai din kamar shi kansa ibnu hajar maganar da ya faɗa cikin bulughul maram din nan yana nuna cewa hadisin ya inganta kaga yace isnaduhu qawi isnadin hadisin yana da ƙarfi ya nuna cewa ya karbi hadisin nan wannan hadisin yana da kyau lallai ne wajibi ne mace ta fitar da zakka idan tana rike da zinari ko kuma azurfa na kwalliya wajibi ne shi yasa yake isnaduhu qawi baya ga gare shi akwai malamin da ake kira Abul Hasan Ali bin Muhammad wanda aka fi sani da Ibn al-Qattan al-Maghribi ya inganta wannan hadisin Ibn al-Qattan shi ma yana cikin shahararrun masana hadisi a tarihi haka nan al-Imam al-Munziri mai littafin at-Tarhib wa at-Tarhil shi ma ya inganta wannan hadisi kamar yadda al-Imam al-Bayhaqi ya yi magana a kai cikin Nasbur Raya yana mujallar na Shafi na 440 haka nan Ibn Baz ya yi magana game da waɗannan hadisai ɗin cewar al-Imam Tirmidhi ya yi hadisin yana da rauni shi ma ya kawo malaman da suke nuna cewa hadisin ya tabbata a cikin Majmu'u Fatawarsa mujallar na 14 Shafi na 86 haka nan Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ce hadisin yana da kyau a cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 1563 da kuma irwaul galil mujallal na 3 shafi na 1296 don haka yasa shi wannan hadisin da ibnu hajar ya kawo ya samu hukunci iri biyu wajen malaman hadisi akwai malaman da suke ganin hadisin yana da rauni saboda isnadinsa kamar misali al-imam tirmidhi ya kirga mutanen da suka ruwaito hadisin riwaya guda biyu da ya kawo dan ya kawo riwaya guda biyu na wannan hadisi na Abdullah bin Umar cikin sunan Tirmidhi yake cewa al-Musanna bin Sabbah da Abdullah bin Lahi'a suna cikin isnadin hadisin kuma waɗannan malamai ba a karban hadisin su to amma da dama ko masana hadisi sun ce hadisin yana da kyau to kaga kenan akwai sabanin fahimta game da ingancin hadisi illa dai malaman da suka zo a bayan al-Imam Tirmidhi suna inganta hadisi shi ne misali da Ibn al-Qattan kamar yadda ya zo cikin sahihu sunan abi dawud da kuma irwaul galil to wannan hadisin na farko da Ibn Hajar ya kawo dalili ne da yake tabbatar da cewa wajibi ne a fitar da zakka idan aka rike zinari ko azurfa ana kwalliya da su wajibi ne me dalilin da ya sa ya zama wajibi saboda kalmar wuta ta zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ma ita wannan mata kina so a ranar kiyama Allah ya baki wani warwaro na wuta a madadin waɗannan warwaron da kika sa a duniya na zinari kaga tunda an kawo kalmar wuta akan abu to ya nuna abin sashi haramun don ba a yi ma mutum azaba a lahira akan ya bar mustahabi ko ya bar wata sunna la sai akan ya bar wajibi ko ya aikata haramun shike sa a yi ma mutum azaba wannan yana cikin dalilin alamomi da suke sa a gane hukuncin abu don haka yasa malamai suke cewa zakkar zinari da kuma azurfa na ado wajibi ne domin idan baka fidda zakkan ba akwai azabar wuta to kuma hadisi na gaba wanda shine Ibn Hajar ya hada su a hadisi guda mu ci gaba yace wa sahahahu al-hakim al-imam al-hakim ya inganta wannan hadisi yana kitabu zakati cikin al-mustadrak babu taglid fi man'i zakati hadisi na 1477 amma shi al-imam al-hakim hadisin da ya inganta ba riwayar Abdullah ibn Amr bane ba riwayar Abdullah ibn Amr bane yace min hadisi Aisha ko ya inganta hadisin Aisha ne kaga an samu sahabiya ta biyu kenan wancan hadisin na farko hadisin Abdullah ibn Amr wannan hadisin na biyu riwayar Aisha Allah ya kara musu yarda yanda hadisin yazo bai kawo hadisin ba illa dai kawai yace al-Imam al-Hakim ya inganta wato hukuncin wato zakka game da zinari da kuma azurfa na kwalliya ta hadisin Aisha bai kawo lafazin hadisin ba yanda hadisin yazo ana Abdullah bin Shaddad bin al-Hadi Abdullah bin Shaddad bin al-Hadi mahaifiyarsa ita ce Sulma yar uwar Asma'u bint Umayr Sulma ita ce matar Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Hamza yayi mutuwar shahada Allah ya kara masa yarda sai Shaddad bin al-Hadi ya aure ta lokacin da ya aure ta sai suka haifi Abdullah ne shi ya rawaito hadisin da Ibn Hajar yake kafa hujja da shi riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda matar Hamza ana kiranta Sulma yar uwar Asma'u bint Umayr baban su daya maman su daya Asma'u bint Umayr kuma tana auren Ja'far wan Sayyidina Ali ita Sulma tana auren Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar Hamza sai ita matar tashi ta auri Shaddad bin al-Hadi suka haifi yaro shine ake kira Abdullah bin Shaddad kuma an haife shi tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai illa dai ba a sashi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bai yi wayo ba lokacin da manzon Allah ya rasu ana sashi a cikin tabi'ai kamar yadda yake cikin siyaru a'lamin nubala mujallal na 3 shafi na 488 ya bada labari yace dakhalna ala Aisha wata rana mun shiga wajen Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam matar Annabi sallallahu alaihi wasallam faqalat sai tace mun shigo wurin ta inji shi Abdullah bin Shaddad dinnan mun shigo wurin Aisha sai ta ba mu labari dakhala alayya rasulullah wata rana manzon Allah ya shigo wurina fara'a fi yadayya fatakhatin min wari sai ya ga manyan zobe na azurfa a hannuwana manyan zobe akwai wani irin zobe da ake a zamanin da masu girma muka har yanzu ma akwai waɗanda ke riƙe irin waɗannan zobe za ga zobe da kauri shine ake kira fatakhat al-khawatimul kibar kanat nisa'u yatakhattamna biha a zamanin da mata suna kwalliya da irin wannan zobe yana da girma don haka in mace tana sanye da shi nan da nan kake ganewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo daki ya ganna da wannan zobe fa kala sai ce ma hada ya Aisha menene kuma wannan sai Aisha ta ce Allah ya kara mata yarda sana'atuhunna atazayyanu laka ya rasulullah na yi su wato na sa an kera mun waɗannan zobba na azurfa ne saboda in yi maka kwalliya ka gani kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atu addina zakatahunna shin kina ba da zakansu wanda wannan ke nuna cewar mace na iya ba da zakamijinta ma bi sani ba mace tana iya bada zaka mijinta ma bai sani ba, don da a ce dole ne miji shi zai kai zakan, kaga da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san. Amma yana tambayan ta, shin kina bada zakan su? Kuntu la, nace bani bada zakan su. Au masha Allah, ko dai na faɗi wata magana gare shi wanda na manta. Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, huwa hasbuki minan nar, wannan zoben kadai ya isa ya saki shiga wuta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada mata haka, in biki bada zakansa ba, laifin saka wannan zobe kawai ya isa shiga wuta. Wannan hadisin yana sunan Abi Dawud, kitabul zakati babul kanzi ma huwa wa zakatil huli, da kuma sunan Dharqutni, kitabul zakat babu zakatil huli. Kaga hadisin yana sunan Abi Dawud, hadisin yana sunan Abi Dawud. A ka'ida ta malaman hadisi, idan al-Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi, yana cikin ashabu sunan. Idan aka samu kuma wani daga cikin malamai da suka ruwaito suke da littafan kamar misali al-Mustadrak na al-Imam al-Hakim, ko kuma a ce waɗanda suke da littafai kamar na al-Musannafat, ba a gabatar da su akan ashabu sunan. Kamar yadda idan al-Imam Bukhari ya ruwaito hadisi, ba a cewa hadisin yana sunan Abi Dawud ba tare da an fara bayyana al-Imam Bukhari ba. To amma kuskure ta yiwu daga waɗanda suka rubuta littafin Bulughul Marami ne, mafi dacewa shine a ce al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi, sahahahu al-Hakim min hadisi Aisha, sai ya kara da riwaya ta al-Imam Abu Dawud, saboda al-Imam Abu Dawud yana gaba da al-Imam al-Hakim. Hadisin yana sunan as-Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi, da kuma as-Sunan ad-Dharqutni. Wannan hadisin na Aisha, Allah ya kara mata yarda, kuma yana cikin sahihu Sunan Abi Dawud, hadisi na 1565. Don haka kaga an samu dalili. Wannan hadisin na farko da Ibn Hajar ya kawo, yana tabbatar da wajibcin a bayar da zakka daga zinari na kwalliya. Sannan riwayar Aisha da ya kawo, tana tabbatar da wajibi ne a bada zakka daga azurfa na kwalliya, saboda zoben da Annabi ya shigo ya ga Aisha tana sanye da shi ba zoben zinari ba ne, wato zobe ne na azurfa wanda ita da kanta ta faɗa. Fara'a fi yadayya fatakhatin min wariqin, ya ga wasu manyan zobba a hannuna a yatsuna, amma zobban na azurfa ne ba na zinari ba. Malamai suna tabbatar da wannan hadisi na Aisha, kamar yadda shi kansa Ibn Hajar ya tabbatar da shi, ya ce al-Imam al-Hakim ya inganta shi ta hadisin Aisha, kuma mun ce hadisin yana sahihu Sunan Abi Dawud, yana hadisi na 1565, shi ma bin Baz a littafin Majmu'u Fatawa wa maqalatihi cikin mujalla na 14 shafi na 87, ya tabbatar da cewa hadisin ya inganta. Yana cewa bin Baz ya kawo hadisin Aisha wanda al-Imam Hakim din nan yace ya inganta, kamar yadda Ibn Hajar ya ishara da shi cikin Bulughul Maram, yace hadha al-hadithu sahih, wannan hadisin na Aisha ya inganta, yadullu ala wujubi zakati al-ghuli al-mu'idd lil-isti'mal, yana nuna mana cewa wajibi ne a fitar da zakka game da duwatsu na kwalliya wanda aka riƙe. Wato idan mutum yana riƙe da zinari ko azurfa yana kwalliya da su, wajibi ne ya fitar da zakkansu. Me yasa? Ya ce li anna Aisha radiyallahu anha ista'malat al-fatakhat, Aisha ta yi amfani da manyan zobe na azurfa. Me dalili? Li tatazayyan bi hali rasulillah, saboda ta yi wa manzon Allah ado. A ce wannan yana nuna cewar ya kamata mata su riƙa yi wa mazajensu ado a cikin gida. Wannan ya tabbata tun zamanin sahabbai, ya tabbata a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a zalika, amma fa duk da abinda Aisha ta yi na kokarin ta yi kwalliya ta burge mijinta, tabamman al-hadith al-wa'id liman lam yu'addi zakat al-huli, hadisin ya dauki, yana dauke da alƙawarin azaba ga mutumin da bai bada zakka ba game da wato azurfa ko kuma zinari na kwalliya da ya rike. Bin Baz ya ce wa lam yastafni an-nabiyyu min al-huli shay'an, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kebe wani nau'in zinari ko wani nau'in azurfa wanda aka rike shi ba. Ya ce in dai kana rike da zinari ko azurfa baka bada zakka ba, ta wuta ne ya zo cikin hadisin farko na Abdullah ibn Amr ya zo cikin hadisi na biyu shine hadisin Aisha ta sashin azurfa Allah ya kara musu yarda lal musta'ar wala gairi azurfan na ka aje saboda ka rika bada aro ko kuwa a ka aje saboda ka rika sawa duk daya ne fa wajaba al-akhdhu bi sarihi an-nass wa umumi bin ba zai ce don haka wajibi ne mu rike zahirin nassi yanda yazo kuma mu dauke shi yanda yake ganewa ba tare da mun kebe wani nau'i na zinari ko wani nau'i na azurfa ba wala yajibu an tukhassasa an-nusus illa bi nassin sabitin yaktabi at-takhsisa baya taba inganta wato a ware wani nau'i na abin da shari'a ta hana idan shari'a ta hana wato a rike zinari da kuma azurfa ba tare da ana fitar da zakansu ba to ba daidai bane kai kuma kace banda wancan sai dai fa idan akwai hujja ta shari'a da ta nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa shine wanda ya ware wannan nau'i yace banda shi kaga an samu hujja ta biyu da take tabbatar da cewa zakkar zinari da kuma azurfa da aka rike don kwalliya wajibi shine hadisin Aisha dinnan wanda Ibn Hajar ya ishara da shi Allah ya kara mata yarda to sai kawo hadisi na uku hujja ta uku wannan hadisai guda biyu suna dauke da hujjoji guda uku hadisi na farko yana dauke da hujja wato ta hadisin Abdullah ibn Amr da kuma hujja ta hadisin Aisha Allah ya kara musu yarda wannan hadisin kuma Ibn Hajar ya ce wa an ummi salamata radiyallahu anha an karbo hadisin daga ummu salama ita ma matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce annaha kanat talbasu awdahan ta kasance wato tana sanya wasu wani mai wato farin azurfa shi ake kira al-awdah farin azurfa idan aka saka shi aka yi shi aka yi zobensa ko aka yi warwaransa ana kiran shi al-awdah kamar yadda zo cikin an-nihaya fi garib al-hadith wal athar na ibn al-athir a juz'i na biyar shafi na 166 yana cewa hiya naw'in min al-huli yu'malu min al-fidda asali al-wabhu ana ce mar al-wabhu wato azurfa ne za a yi shi mai kauri amma kuma a gyara shi zama fari kal azurfa amma akan yi shi da zinari asalinsa azurfa ne amma akan yi shi da zinari da zamanto warwaro ne wanda ake kira munduwa manya babban warwaro za ka ga mata suna sanya shi a hannuwarsu yana kyalli to amma kamar yadda ya zo cikin hadisin Ummu Salama shi wannan warwaron min zahabin na zinari faƙalat ta ce ya rasulullah a kanzun huwa shin wannan matar ka ne faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan addaike zakatahu idan dai kina bada zakansa falaisa bi kanzin ko ba taska ba ne idan dai kina bada zakan wannan abin da kika rike to ba taska ba ce rawahu abu daud al-imam abu daud ya rawaito shi yana kitabu zakat babul kanzi ma huwa wa zakatul huli ibn hajar ya ce wa daraqutni hakana al-imam daraqutni ya rawaito hadisin a kitabu zakat wato sunan daraqutni babu ma udiya zakatuhu falaysa bi kanzin amma lafazin da yazo cikin bulugul maram lafazin al mustadrak al imam al hakim yana kitabu zakat babu taglid min man'i zakat ibn hajar yace wa sahahahu al hakim al imam al hakim ya inda tashi yana al mustadrak hadisi na 1474 hadisin yana da kyau shi ma wadannan hadisan guda uku gaba ɗayan su suna da kyau hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1564 amma lafazin da yazo cikin bulugul maram lafazin al mustadrak al imam al hakim da kuma lafazin sunan daraqutun lafazin al imam abu dawud ba shine yazo a ainihin bulugul maram ba lafazin al imam abu dawud shine an ummi salama qalat kuntu albasu awdahan min zahabin na kasance ina sanya irin manyan warwaro na zinari fa kuntu na ce ya rasulullah a kanzun huwa shin taska ne fa kala sai ya ce ba ma balaga an tu'adda zakatuhu duk abin da ya isa har aka fita zakansa fa zukkiya aka yi zakkan fa laysa bikanzi to ba taska bace hadisin yana al-mu'jam al-kabir na al-imam al-tabarani hadisin 613 haka nan al-imam al-baihaqi ya kawo shi cikin as-sunan al-kubra كتاب الزكاة باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه أما الإمام البيهقي بأن يكون حديث ياتي هنا إلا إلا ذلك مرين دمك حديث يا إنجنت حديث إسناد سينا ركوب سنقوم الإمام البيهقي يروي حديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر هنا شوى هنا فسر كلمة الكنز alkanzu wato abin da ake nufi da taska don haka yasa waɗannan malamai da suke kawo hadisin Ummu Salama suna kokarin fassara abin da ake nufi da taska wato alkanzu a ajiye dukiya a adana dukiya ba ta amfanar wanda ya ajiye ta wannan dukiyar ita ce ake kira alkanzu shari'a tana aibanta haka shari'a ba ta yadda ka ajiye dukiya haka nan ba ta amfana ka ba ta amfana wasu ba wannan dukiyar ita ce ake kira alkanzu don haka yasa al-Imam Abu Dawud yana fassara kalmar alkanzu babi yayi akai yayi babi akai babu ma uddiya zakatuhu fa laysa bikanzin wannan yana sunan Daraqutni al-Imam Abu Dawud yace babul kanzi ma huwa menene alkanzu menene taska wanda shari'a ta aibanta to al-Imam Baihaqi ya kawo بيان عبد الله بن عمر بيان كاو حديث أم سلمة دنم عبد الله بن عمر يقول كل ما أديت زكاته دك أبن دعك بعد زكانسا دك دوكي دعك تشير زكاة كباير وإن كان تحت سبع عربين هودا أم قوي ونن أبن سبود سننن قوي وأن كيش كتا تبقي سبود سننن أدنن دوكي دعك قوي دوكي an kai dukiyar kasa ta bakwai in dai an ba da zakkanta fa laysa bikanzin wannan dukiyar ba ta taska bace wa kullu ma lillah tu'adda zakatu kuma duk wata dukiyar da ba a bayar da zakkanta fa huwa kanzu taska ce wa in kana zahiran ala wajhi al-ardh ko da dukiyar tana bayyana a saman kasa ko da ana mu'amala da ita jama'a suna amfana da ita wannan dukiyar taska ce don haka wato bayanin shari'a dukiyar da ake kiranta taska ita ce dukiyar da ba a fitar da zakanta shine abin da yazo cikin alqur'ani shine abin da yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa masana hadisi suke kokarin fassara kalmar taska kamar yadda Ummu Salama ke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam shin wannan ma taska ne ashe sahabbai sun san ka boye dukiya yana da hadisi to amma abinda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba ta amsa da shi ma balaga an tu'adda zakatu fa zukiya fa laysa bikanzin kana iya koya dukiyarka shekara 10 20 30 ba wanda ya taba ba da shi bane in dai kana fitar da zakanta amma idan baka fitar da zakanta to wannan ita ce tafka a bayanin Allah cikin alqur'ani da kuma bayanin manzonsa sallallahu alaihi wasallam don haka yasa yace haza huwa sahih wato wannan shine abinda ya inganta game da fassara wato na taska Abdullah bin Umar yana cewa kullu ma uddiyat zakatuhu wa in kana tahta sab'i arabina fa laysa bikanz wa kullu malin la tu'adda zakatuhu fa huwa kanz wa in kana zahiran ala wajhi al-ard duk wata dukiya da ba a bayar da zakanta ko da a ce kana sararin duniya ana mu'amala da ita ana hada-hadar ciniki da ita wannan dukiyar taska ce idan dai ba a bada zakanta amma idan ana bayar da zakkan dukiya ko da an koye ta a ƙasa ta bakwai Abdullah bin Umar ya ce wannan dukiyar ba taska ba ce saboda haka sai al-Imam Baihaqi ya ce haza huwa sahih wanda shi ne abin da ya inganta game da fassara ta ita wannan kalma don haka in ka ji an ce taska cikin hadisi alkanzu dukiyar da aka koye ita ce alkanzu asali a larabci amma a shari'a dukiyar da ba a yi fitar da zakanta ita ce alkanzu saboda an ɓoye haƙƙin Allah a asali a larabci ka ɓoye dukiyar kanta shi ake kira alkanzu amma a shari'a ba ka ɓoye haƙƙin Allah shi ne ake kira alkanzu sannan akwai al-Imam Baihaqi ya kawo hadisin Abdullah bin Dinar wani tabi'i yace sami'tu Abdullah ibn Umar naji Abdullah ibn Umar wa huwa yus'alu 'anil kanz ana masa tambaya game da al-kanz me ake nufi da taska me ake nufi da dukiya da aka koyi fa qala sai yace huwa al-mal alladhi la tu'adda minhu zakat idan dai kana maganar al-kanz ko dai a qur'ani ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'anarsa ma'anar kalmar al-kanz wato ita ce dukiyar da ba a bayar da zakanta wato wannan ya nuna cewa rashin ba da zakka ma dukiya musiba ce idan ko ana ba da zakka ga dukiya to Allah tabaraka wataala bai damu da ado da kake da shi ba matukar adon da kake bai saba ma shari'a ba kamar yadda ita Ummu Salama take tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka don ta saka zinari ta yi ado da shi ko ta yi ado da azurfa wannan ba aibu bane babban aibun shine kina bayar da zakka a kowace shekara idan baka bayar da zakka a kowace shekara to kin koyi haƙƙin Allah tabaraka wataala bin baz anan game da hadisin Ummu Salama har yanzu yayi magana cikin majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a a mujallal 1486 yace fa fi hadha alhadith fa'idatan dalilatan wannan hadisin mun samu fa'idoji a ciki na daya ihdahuma ishtiratun nisa sharadi ne dukiya sai ta kai nisabi idan bata kai nisabi ba to ba a maganar zakka a kanta don haka zinari da aka rike saboda ado azurfa da aka rike saboda ado ba a cewa mutum yayi laifi sai idan bai ba da zakkan su ba da idan buskai nisabi ko idan sun fi nisabi amma idan buskai nisabi ba to ba laifi ba ne wato sharadi ne dukiyar wato zinarin da ka rike kana kwalliya da shi ya zamanto ya kai nisabi wa anna ma lam yablughu nisab fala zakata fi idan mace tana da warwaro ko tana da sarkan wuya ko tana da dan kunne na zinari ko na azurfa yaushe ne zakka ke wajaba a kanta sai idan ya kai nisabi mun riga mun gama magana akan zakkar zinari da azurfa azurfa sai ta kai nauyin gram 595 idan azurfa ta kai nauyin gram 595 to zakka tana wajaba a kanta idan zinari ne fa ya kai gram 92 idan ya kai gram 92 to zakka ta wajaba a kanta saboda haka nauyin ake aunawa kuma ba a la'akari da darajar zinari ko darajar azurfa kowane irin azurfa kuma kowane irin zinari idan dai nauyinsa zinarin ya kai 92 gram to dole ne a fi da zakansa a kowace shekara idan azurfan ta kai gram 595 wajibi ne a ba da zakanta amma idan dan kunnan ko warwaran don hada su gaba ɗaya za a yi a auna tana da zobe na zinari tana da sarkan zinari tana da dan kunnan zinari tana da warwaro na zinari duk wani abu na zinari na ado da take da shi za a hada a dora sikeli nawa suka bada idan ya haura ko ya kai gram 92 idan zinari ya kai gram 92 to wajibi ne ta bada zakka ya za ta yi ta bada zakka kowace shekara kuma kowace rana da farashin zinari masu sai da zinarin za su gaya mata nauyi kaza na irin zinarin ki ga kudinsa saboda haka sai ta kasa gida 40 ta bada kashi guda shine zakkan shi idan azurfa ne sai an hada nauyin ya kai gram 595 wanda mun yi magana a baya ya nuna cewar wato sai idan wato zinarin kwalliya ko kuma azurfa ya kai nisabi kafin nan wato zakka take wajaba a kai a bayanin bin baz kuma haka ne wala yadkhulu fil kanz al mutawa'id alayhi bil azab wala yadkhulu fil kanz al mutawa'id alayhi bil azab baya shiga wato idan dai zinari din da ake da shi na kwalliya bai kai yawan nauyin gram 92 ba to bai shiga wato cikin laifi wanda har ma ake cewa mutum zai samu azabar Allah a dalilin sa ba yace fa'ida ta biyu anna kullu malin wajabat fihi zakat fa lam yuzakki fa huwa min al-kanz al-mutawa'ad alayhi bil azab wannan hadisin yana karantar da mu duk wata dukiya ba ma zinari na kwalliya ba ko azurfa idan dai zakka tana wata ba akan wannan dukiya ba a bayar da zakkan ba to wannan dukiyar sunanta taska ko da dabbobi ne ko da dukiyar kuɗi ne idan dai ta kai a bada zakka ba a bayar ba to a shari'a ana kiran wannan dukiya alkan saboda fassaran Abdullahi bin Umar da yazo cikin Sunan Kubra na al-Imam al-Baihaqi da kuma hadisin Ummu Salama da muka karanta wace dukiya ake kira alkanzu alkanzu ita ce dukiyar da aka boye haƙƙin Allah ba kuma wai sai ta zinari da kuma azurfa na kwalliya kawai ba kowace dukiya kamar yadda bin Baz ya faɗa kullu malin wajaba fihi zakat falam yuzakki fa huwa min al-kanz mutawa'ad alayhi bil azab yace fa'ida ta uku game da wannan hadisi al-maqsud min zikri wanda shine muhimmin abu da ya kamata a lura da shi Ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce وهي دالت على وجوب الزكاة في الولي لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت عن ذلك ما ترى أن بتامة تنبيا تايمة تنبيا أشما تاسون سني أكوي زكاة جمدة دوا تون فليا كما الزيناري تأذفا تنزا من النبي صلى الله عليه وسلم سون سني دونها كيسا ما سكي تنبيا وانا وانا ينا دون تشيوايا كما تمشي تريكا tambaya game da al'amari da ya shafi rayuwarta gaba daya saboda kokarin ta san menene haƙƙin Allah menene dokar Allah subhanahu wata'ala wa min zalika ma sabata fi sunan abi dawud an aisha ga hadisin aisha wanda ya gabata wanda yazo cikin sunan abi dawud wanda ita ma aisha annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya gazo bi a tare da ita na azurfa ya gazo bai na azurfa annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata tambaya take bashi labari wanda wannan yana nuna cewa bin Baz yace fa fi hadhihi an-nusus ad-dalla al-zahirati ala wujubi zakati huliy zahabi wal fidda wadannan nassoshi da aka samu hadisin Abdullah bin Amr hadisin Ummu Salama hadisin Aisha zahiri sun tabbatar da wajibi ne a bada zakka idan ana rike da zinari da kuma azurfa na kwalliya ana ado da shi wa in uiddat lil istimal aw lil ariya koda ace an aje saboda a duka bada aro na akwai wadanda suke aje zinari da azurfa suna bada aro wasu suna bada haya ta kowace fuska ake imma an aje saboda ado saboda amfani da shi shine lil istimal aw lil ariya ko an aje saboda a duka bada aro ko ana haya duk daya ne matukar mutun yana tare da zinari ko azurfa wajibi ne bada zakka a kowace shekara to amma banda zinari da azurfa ba tunda akwai abubuwan ado da yawa akwai abubuwa da ado akan yi misali akwai diamond dutse ne mai tsada akwai yakutu banda zinari da azurfa din akwai duwatsu masu tsada wadanda suke da daraja kuma ana ado da su shin su ma akwai zakka a kansu la babu zakka a kansu kamar yadda Ibn Abdulbar ya faɗa cikin Al-Istizkar mujallal na uku shafi na 153 ya ce wa ajma'u Allah zakata fil huliyyi babu zakka game da duk wani dutse da ake kwalliya da shi idza kana jawharan aw yaqutan wani dutse wanda ke da daraja ko ya kasance wani wato kamar lu'ulu'u wanda akan ciro daga ruwa na akwai waɗanda ake ciro su daga ruwa kamar lu'ulu'u daga ruwa ake samun sa ba a cewa akwai zakka a kai don haka ba kowane dutse dai ake ado da shi wanda zakka ke wajaba a kansa ba la zahab fihi wala fidda in dai ba zinari da azurfa ba ne wannan fahimtar babu sabani a tsakanin malaman sunna akan inji Ibn Abdulbar don haka yasa yace wa ajma'u malamai sun yi ijma'i akan haka babu sabanin fahimta akan cewa dan mutum yayi ado da wani dutse wani karfe wanda ba zinari ba ba azurfa ba a cewa sai ya bada zakansa duk shekara abinda kawai aka ce wajibi ne ka bada zakansa shine zinari da kuma azurfa idan mutum yana kwalliya da su ko kuma ya aje yana bada hayan su ko yana mu'amala ko yana kasuwanci da su dole dai a kowace shekara sai ya bada zakka yaya ake bada zakkan nan za a auna nauyin zinari din daga gram 92 ya nuna cewa ka kai nisabi idan bai kai ba babu zakka a kanka misali idan mace tana da zobe wanda duk bai wuce gram 10 ba zobe ne na zinari kaga babu zakka a kanta ko tana da sarkan wuya ko tana da dan kunne ko tana da warwaro wanda duk an hada gaba ɗaya ba su wuce gram 80 ba da kai dai misali ba don haka babu zakka a kanta sai ya kai gram 95 idan azurfa ne fa sai ya kai gram 595 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ابن حجر يا تكيتا كان ولا حديثي كوي أما أقوي وطلوايوي waɗanda suka tabbatar da wajibcin zakka game da dinari da kuma azurfa da aka rike don kwalliya musamman hadisin Fatimatu bintu Qays shi ma ya inganta amma bai kawo ba saboda ya takaita girman littafinsa bai kawo hadisin ba saboda ya takaita girman littafin Bulughul Maram wannan yana matsayin dalili na hudu wanda malamai suke kafawa a kan cewa idan an rike dinari ko kuma azurfa saboda kwalliya wajibi ne a ba da zakkansu wanda al-Imam Sha'bi ya rawaito yana cewa sami'tu Fatimata bint Qays radiyallahu anha taqul naji Fatima bint Qays tana cewa ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam na taho ga annabi sallallahu alayhi wa sallam bi tawqin nazo da sarkan wuya domin kaga wadannan hadisi sun tabbatar da zakka game da warwaro da kuma zakka game da zobi amma akwai hadisin da ya nuna har da sarkan wuya shine hadisin Fatima bint Qays tace nazo da at-tawqu da larabci huliyyin yuj'alu fil unuq abin ado wanda mata ke sakawa a wuyan su shi ake kira at-tawqu na taho da sarkan wuya na zinari fihi sab'una misqalan min zahabi tace ya kai nauyin wato misqal saba'in na zinari yana da nauyin gaske kaga ya ninka nisabi hasa uku domin miskal 20 ne yake zama nisabin zinari amma ga shi nata ya kai nauyin har miskal sikeli ya bada wato har 15 wanda yana nuna cewa ya haura kan nisabi na zo da sarkan wuya na zinari ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kuntu sunashi ya rasulallah khudh minhu al-fariida ya rasulullah ka dauki farilla daga wannan sarkan wuya fa akaza minhu misqalan wa thalathata arba'in misqali sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dauki misqal daya da kuma kashi uku cikin hudu na misqali guda wanda shine asali rubu'ul ushuri wato kashi daya cikin 40 na zakkan sarkan wuyan da ta kawo hadisin yana sunan Dara Qutni kitabu zakati babu zakatul huli kuma hadisin shi ma yana da kyau kamar yadda ya zo cikin silsilat al-ahadith as-sahiha hadisi 2978 akan haka Albani Muhammad Nasiruddin al-Albani littafin silsilat as-sahiha a mujallad nabi shafi na 175 bayan ya kawo waɗannan dalilai yace wa fi hadha al-hadith dalalatun sariha ala annahu kana ma'rufan fi ahli an-nabi sallallahu alaihi wasallam Fatima bint Qays musamman ta dauko sarkan wuyanta tazo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah ka dauki farilla daga wannan sarkan wuya shi yasa albani yace ashe a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mata sun san cewa duwatsun kwalliya akwai zakka a kansu inda zinari ne da azurfa wazalika ba'da an amara sallallahu alaihi wasallam bi hadi gairi ma ja'a fi hadithi saboda hadisi ya taho da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai in ka duba littafin Muhammad Nasiruddin al-Albani da ake cewa Adabul Safaf shafi na 2664 ya kawo su hadisai a cikin wanda suke tabbatar da wajibcin zakka game da zinari da kuma azurfa na kwalliya walizalika ja'a Fatima bint Qays radiyallahu anha bi tawqiha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudha zakataha min don haka yasa Fatima bint Qays tazo da farkan wuyanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya dauki zakka saboda haka sai albani yace fali yubam hadha al-hadith ila tilka a hada wannan hadisin da wadancan hadisan su wadannan hadisai wadanda muka karanta hadisan Abdullah ibn Amr hadisan Aisha wato sannan kuma ga hadisin Ummu Salama idan ka hada wadannan hadisai la'alla fi zalika ما يقنق الذين لا يزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة على الهلي أسامو حديثي هر كشي هدو أسامو حديثي هر كشي هدو يجيسو تنايوا ودن دبسو غمسو دا چيور أفايد زكاة غمدا زيناري دا أبرفانا قليابا تنايوا حديثي قدا هدونا إلا أكاران تاسو أجيريغا متين يغمسو tabo da har yanzu inji albani akwai wadanda ke bada fatawar babu zakka game da dinari da kuma azurfa idan dai ba wa idan aka rike su saboda kulliya fa yuharrimuna bidalika alfuqara min ba'd haqqihim fi amwal zakat alaghniya suna haramta ma talakawa samun zakka daga mawadata wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya shar'anta kaga kenan an samu hadisi wannan suka tabbatar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lallai an samu mata waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu akwai zakka game da dinari da kuma azurfa na kulliya hadisin Fatima bintu Qais ga hadisin Ummu Salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisin Aisha matarsa sannan kuma ga hadisin Abdullah ibn Amr wanda ya bada labari wata mata ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadunta akwai warwaro guda biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata fatawa akan cewa wato lallai ne ta bada zakka game da su kaga an samu hujjoji daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dalili na hudu kenan dalili na biyar shine duba rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai akwai labarai da aka samu wanda sun tabbatar da akwai zakka game da zinari da kuma azurfa da aka rike don kulliya misalin su shine hadisin Shu'aib bin Yasar yace kataba Umar radiyallahu anhu ila Abi Musa sayyidina Umar lokacin da yake halifa yake halifanci ya rubuta takarda ya aika ma Abu Musa al-Ash'ari yana ce masa murman ibadaka min nisa'il muslimin an yusaddiqna huliyahunna kai umarni ga matan musulmai da suke nahiyarka sannan Umar yana gaya mata kai wa matan musulmai umarni wadanda suke nahiyarka su duka bada zakkan kayan kulliyar su inji sayyidina Umar hadisin yana a sunan kubra na al-Imam al-Bayhaqi kitabun zakat babu man qala fil huliyyi zakatun kuma Ibn Hazm ya bada hujja da wannan labari na Sayyidina Umar a cikin Al-Muhalla a mujallal na 6 shafi na 93 hadisin yana nasbun raya na Imam Zailai mujallal na 2 shafi na 274 zamanin Sayyidina Umar ya bada wannan fatawa ya aika umarninsa ga Abu Musa al-Ash'ari ya yi sanarwa ga matan musulmai waɗanda suke da kayan kwalliya kayan ado na zinari da azurfa su rika bada zakka idan ya kai nisabi sannan akwai labarin Abdullah ibn Abbas wanda yake tabbatar da cewa annahum awjabu zakata fil huli ay khulafa'ur rashidin sayyidina Abubakar Umar Usman sayyidina Ali Allah ya kara musu yarda sun wajabta zakka game da duwatsun kulliya wanda Ibn Hajar ya kawo shi a littafin at-tawqisul hadir mujallad bi shafi na 188 yake cewa amma al-Hasan al-Basri ya musanta haka kamar yadda zo cikin al-musannaf da ibnu abi shayba yana cewa la na'lamu ahadan min al-khulafa'i qala fi huliy zakat qala fi huliy zakat al-hasan al-basri yana cewa babu wata hujja da ta nuna cewa a zamanin khulafa'ur rashidin akwai wani wata doka da aka yi akan cewa mata su riga ba da zakka wato na kayan kulliyar su akwai inkari da aka yi game da wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas sannan akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud shi ma sahabi ne wanda yana al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam al-Tabarani as-Sunan al-Kubra na al-Imam al-Bayhaqi annamra'atuhu sa'alatu an huliyyin laha matar Abdullah ibn Mas'ud ta masa tambaya game da tana da wasu duwatsu na kulliya tana da dinari da azurfa wanda take kulliya da shi faqala laha sai ce mata idza balaga 200 dirhamin fatihi zakat idan azurfa ce kike rike da ita ta kai kimar sune 200 ta kai kimar sune 200 to zakata wajaba akan wannan ajin kulliyar naki fa fa'alat sai ta sake tambaya abu hafi bani akhi li fi hijri ina iya zakkan nan da ka fada game da sarkan wuya na na azurfa koko abin kwalliya na na azurfa ka ce idan kimarsa darajarsa ya kai nauyin su ne 200 ya kai nauyin su ne 200 na azurfa za a bada zakka shin ina iya daukan zakkan nan in ba wa marayu da suke hannuna yaran dan uwana da ya rasu nake rike da su ina iya ba su wannan zakka sai Abdullahi bin Mas'ud yace na'am babu laifi ana iya ba maraya zakka idan dai mabukaci ne dan akwai marayan da ya zama to mawadaci shi wannan marayan ba za a ba shi zakka ba hadisin yana a sunan kubra min hadithihi marfu'an wanda ma akwai inda Abdullahi bin Mas'ud ya jingina hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam illa da ibn hajar cikin at-talkhisul hadir yana cewa maganar ta tsaya kan Abdullahi bin Mas'ud ya inganta yana cewa as-sawabu mawqufun amma jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine riwayar bata inganta ba cikin at-talkhisul hadir a mujallal nabi shafi na 188 sannan akwai labarin Abdullahi bin Amr al-Haryan shi ma yana sunan darakutuni annahu kana yaktubu ila qazinihi salim Abdullahi bin Amr yana da mai adanan dukiyarsa da ake kira Salim wanda ke kula mar da dukiya yana ya rubuta ya aika masa sako an yukuri da zakata huliyi banatihi kulla sana ya rika tara wato kayan duwatsu na kwalliyan yaransa shi Abdullahi bin Amr a tara da kamar sarkan wuya warwaro zobe da sauransu na yaransa mata a kowace shekara idan an tara a auna idan ya kai nisabi a rika ba ta zakka yana kitabul musannaf na ibn abi shayba wanda ana Abdullahi bin Amr annahu kana ya'muru nisa'ahu an yuzakkina huliyahunna yana ma matansa umarni su rika ba da zakkan wato duwatsun da suke kwalliya da shi haka nan kitabul amwal na ibn abi ubayd shafi na 601 da kuma al-muhalla na ibn hazmi mujallal na 6 shafi na 93 sannan akwai labarin da aka samu daga Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa la ba'asa bi lubsil huliy idha u'tiyat zakatuhu babu laifi dan an yi kwalliya da zinari da azurfa abinda ke muhimmi shine ya zamanto an ba da zakkansa duk da cewa ba magana ake muke akan halalcin musulmi ya yi ado da zinari da azurfa ba ana magana ne akan hukuncin zakka game da zinari da azurfa da ake ado da shi Aisha take cewa Allah ya kara mata yarda babu laifi dan an yi ado da zinari da azurfa amma dai wajibin shine a bada zakkansu yana a sunan kubra na Imam al-Baihaqi da kuma sunan Darqutni haka nan kitabul amwal na Abu Ubayd shafi na 601 da kuma litafin al-Muhalla na Ibn Hazmi kamar yadda muka ce yana mujallal na 6 shafi 93 Ibn Hazmi yace wa huwa qaulu mujahid cewa za a bayar da zakka game da duwatsu na kwalliya idan zinari ne da kuma azurfa wannan ita ce fahimtar daga cikin tabi'ai akwai al-Imam Mujahid akwai Atha'u bin Abi Rabah akwai al-Imam Tawus akwai Jabir bin Zaid akwai Maimun bin Mihran akwai Abdullah bin Shaddad sannan akwai Sa'id bin al-Musayyib da kuma Sa'id bin Jubair yace akwai Zarr al-Hamdani da kuma Muhammad ibn Sirin wa sahabahu al-Hasan hatta al-Hasan al-Basri yana da wannan fahimta kaga akwai tabi'ai da yawa wanda suke da fahimtar lallai akwai zakka game da zinari da kuma azurfa da ake ado da su shi kanka Ibn Hazmi yayi magana mai tsawo game da zakkar zinari da azurfa cikin al-Muhalla yana cewa wa zakatu wajibatun fi huliyyil fiddati waz-zahab don haka zakka wajiba ce game da kayan kwalliya kayan ado idan dai zinari ne da azurfa idza balaga kullu wahidin minhum al-miqdar alladhi zakarna amma baka kowa ba sai fa wanda zinaransa ya kai nisabi ko azurfansa ta kai nisabi wa atamma inda malikihi amman qamariyan sannan wanda ke da zinari din ya zamanto zinarin nasa ya shekara daga mallakansa shekarar da ake la'akari da ita lissafin watanni na sama ba kwanaki ba shi ake nufi da al'amul qamari wato sanatul kamari ana ce kamariya ita ce shekarar da ake lissafi da watanni na sama. Idan dai mutum yana da wani abin ado na zinari ko na azurfa ya zama ya shekara, to wajibi ne ya bada zakanka. Haka nan mai littafin Subulus Salam al-Imam Sana'ani, in ka duba hadisin nan da muke karantawa, yayi magana akai, yace wal hadisu dalilun ala wujubi zakati fil hilya. Wannan hadisi yana zama dalili da ke nuna cewa wajibi ne a bayar da zakka ga zinari da kuma azurfa na kwalliya. Sai yace amma wa fil mas'alati arba'atu aqwali. Ita wannan matsala ta zakkar zinari da kuma azurfa na kwalliya ta samu fahimta kashi hudu. Na daya, wujubu zakka wajibi ne a bada zakka, kamar yadda muke cewa saboda waɗannan dalilai. Mazhabar jama'a min as-salaf, wanda akwai magabata da yawa da suke da wannan fahimta, wa ahadi aqwali shafi'i amalan bi hadhihi al-ahadith. Al-Imam Shafi'i yana cikin su, kamar yadda aka samu wata fatawarsa cewa lallai za a bada zakka idan dai ana rike da zinari da kuma azurfa na kwalliya. Wannan ita ce fahimta ta farko. Idan mutum yana rike da zinari da kuma azurfa na kwalliya, wajibi ne ya bayar da zakka. Fahimta na farko kenan. Al-Imam Sana'ani yace na biyu, akwai malaman da suke cewa la tajibu zakatu fil hilya, babu zakka game da zinari da kuma azurfa da mutum ya rike saboda kwalliya. Wannan ita ce fahimtar mafi yawan malaman fiqhu, wanda cikinsu akwai al-Imam Malik, al-Imam Ahmad, al-Imam Shafi'i, fi ahadi aqwalihi al-Imam Shafi'i wata fahimtarsa tana nuna cewa wajibi ne a bada zakka. Haka nan al-Imam Ahmad shi ma an samu fahimta kashi biyu, wato fatawarsa kashi biyu. Haka nan al-Imam Shafi'i an samu fatawarsa kashi biyu game da mas'ala din li'afarin warabat an salafi qawiya bi adami wujubiha fil hilya. Al-Imam Sana'ani yace saboda wasu dalilai waɗanda aka samu game da salaf, waɗannan dalilai suna nuna cewar idan mutum yana rike da zinari da kuma azurfa na kwalliya ba zai fi da zakka ba. To amma sai shi al-Imam Sana'ani mai littafin Subulus Salam yace walakin ba'da sihhati al-hadith la athara lil athari. Idan dai aka ce hadisi ya inganta, to ba a neman fahimtar wani malami. Idan ana ne aka ce hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ba a neman fahimtar wani malami. Wannan dalilin yasa da yawa a ƙasar nan mata ba su san cewa ana fita zakka game da zinari da azurfa ba idan an rike saboda kwalliya, ko ko sun sani saboda wasu fatawoyi da suka yi ta samu daga malaman fiqhu. Saboda a fiqhu na mazhabar al-Imam Malik babu zakka idan dai an rike zinari da azurfa saboda kwalliya. Hatta cikin manyan malamai da aka yi a ƙasar nan akwai wanda ke ba da wannan fatawa saboda dogaro da littafin fiqhu. Wannan fahimta ta biyu, al-Imam Malik yana da fahimta cewa ba za a bayar da zakka ba idan dai ana rike da zinari da azurfa saboda kwalliya. To amma kaga idan za a ɗauki wannan fatawa dole a yi watsi da waɗannan hadisai da muke karantawa. Me yasa Ibn Hajar ya kawo hadisan nan kuma ya ƙarfafa musu? Saboda ya tabbatar maka akwai zakka game da zinari da azurfa na kwalliya. Wannan ita ce hujja da tafi ƙarfi. Fahimta ta uku kuma, in ji al-Imam Sana'ani anna zakatul hilya ariyatuha. Wannan ita ce fahimtar Anas da kuma Asma'u bintu Abi Bakr as-Siddiq, kamar yadda ake ba da labari an ce suna da fahimtar cewa idan aka rike zinari da kuma azurfa saboda kwalliya, to ba za a ba da zakka ba sai idan ana ba da aransu. Amma idan mutumin da ya rike yana amfani da su ne ba zai ba da zakka ba. Fahimta ta hudu, annaha tajibu fihi zakat maratan wahida. Fahimta ta hudu ita ce akwai wanda ke ganin sau ɗaya ne za a ba da zakka idan mutum yana rike da zinari da kuma azurfa na kwalliya. Idan ya ba da zakka sau ɗaya shikenan. Wannan yana cikin As-Sunan Kubra na al-Imam al-Baihaqi. Bayan al-Imam Sana'ani ya kawo waɗannan saɓanin fahimta kashi hudun, yanda malamai fahimta su ta saba a tarihin musulunci game da matsala ta zinari da azurfa da ake kwalliya da su, shin akwai zakka ko babu, ya kirga waɗannan fahimtoci daban-daban har guda hudu. Sannan sai ya ce wa azharul aqwali dalilan wujubaha, wa azharul aqwali dalilan wujubaha. Wato fahimtar da tafi rinjaye, fahimtar da tafi tafiya da aiki da hadisai da dalilai ita ce fahimtar wanda ke cewa wajibi ne a bayar da zakka idan ana rike da zinari da kuma azurfa saboda kwalliya. Me yasa? لصحة الحديث وقوته طب هذا حديثي سن إنغانت حديثي سنة ذكر في رسكي مغانا غمدا زكاة tasashin wato dinari da azurfa da aka rike saboda kulliya don haka yasa kamar a zamanin yanzu kasancewar malamai na wannan zamani manyan malamai da suka shahara malaman sunna na wannan zamani wanda suka shahara sun fi dogaro da hadisi akan fiqhu saboda haka yasa ba sabani kaga Albani yana da wannan fahimta Bin Baz yana da wannan fahimta Usaymin yana da wannan fahimta saboda dukkan su sun rinjayar da hadisin manzon Allah akan fiqhu amma wanda ya rinjayar da fiqhu akan hadisi zai ce maka babu zaka saboda a fiqhun malikiya an ce babu zaka kai kuma kamar misali idan ka dubi ayoyin alqur'ani kamar yadda malaman nan suke fada wanda shine dalili na shida wanda ke tabbatar da babu shakka akwai zaka idan mutum ya rike dinari da kuma azurfa saboda kulliya dalili na shida shine hujjata da ta zo a cikin alqur'ani in ka dubi nassin da yazo cikin alqur'ani zaka gani ibn usaymin yayi magana akai cikin majmu' fatawa wa rasailihi mujallal 18 shafi na 176 har zuwa shafi 172 yayi magana mai tsawo game da mas'ala ta zakar dinari da azurfa da aka rike saboda kulliya misali da zaka lura da shi aya ta 34 zuwa 35 ta suratu tauba ka dore da wannan aya Allah subhanahu wataala yake walladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah wadanda suka adana dinari da azurfa ba sa wato dawainiya da su a hanyar Allah fabashirhum bi adhabin alim kai musu al-bishr akwai wata azaba mai radadi tana nan jira yawma yuhma alaiha fi nar jahannam ranar da za a kona wannan dukiyar a wutar jahannama fatukuwa bi hajibahum wa junubuhum wa zuhuruhum sai a rika yin lalal ana manna musu wato a goshinan su da kuma sassan jikin su da kuma gadan bayan su za a kona dukiyar a wuta sai a rika mannawa a goshin mutum da gefen sa da bayan sa ana ce marhaza ma kanasum bi anfusikum fatukuwa ma kuntum taknizu wannan ita ce dukiyar da kuka adana ma kawunan ku sai ku dandana abinda kuka kasance kuna adanawa a duniya ba ku bada haƙƙin Allah ba daga cikin malamai da suke magana idan akwai littafai na ahkamul qur'an wanda suna da muhimmanci saboda cire hukunci daga ayoyin alqur'ani da yawa littafai da aka rubuta saboda bayanin ahkamul qur'an kamar na ibn al-arabi kamar na al-imam al-jassas kamar na ibn al-usaymin duk littafin da kaje an kira shi da suna ahkamul qur'an malamin ya rubuta ne saboda ciro hukunci kai tsaye daga ayar alqur'ani a ciro hukunci kai tsaye daga ayar alqur'ani ba tare da an waiga ma ga hadisi ba ba wai an yi watsi da hadisin bala wanda aya kanta tana iya bada hukunci ko da a ce misali ba a samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba al-imam ahmad bin ali al-jassas al-litafi ahkam alqur'an mujallal 177 yake in ka dubi ayan nan zahirin ta yaktabi zahiruhu ijabu infaqi jami'il mal idan dai kana rike da dinari abinda ya zama dinari ne ko azurfa to akwai haƙƙin Allah kai matukar baka bada ba wanda shine hukuncin ka zahiri abinda alqur'ani ya nuna kenan li'anna alwa'id lahiqun bi tariki infaqi aljami' Allah madaukake ce wala yunfiqunaha maimakon Allah ya ce wala yunfiquna minha ba Allah ya ce wala yunfiqunaha waɗanda suke rike da zinari da azurfa ba sa dawainiya da zinari da azurfan nan to kai musu albishara akwai wuta na Najeriya su kaga Allah bai ware wani nau'in zinari da wani nau'in azurfa ba matukar kana rike da zinari da azurfa baka bayar da haƙƙin Allah ba akwai azabar Allah ta Najeriya me yasa Allah bai ware zinarin ado da zinari da azurfan akwalliya bala Allah madaukaki yayi magana game da zinari da azurfa yace in dai ka adana su baka bada haƙƙin Allah to akwai azabar wuta kaga wannan ya nuna cewar da wanda ya aje zinari saboda harka na ciniki da wanda ya aje zinari saboda kwalliya duk sun shiga cikin wannan magana tunda Allah bai ware wanda daga wani ba لو كان المراد الجميع لقال ولا ينفقون نهما في قيل له لان الكلام رجع الى مدلول عليه eh ake cewa ai ana magana kan zinari ne banda azurfa yace la ana magana ne akan kalma ta alkanzu wala yunfiquna alkunuza matukar kana adanar zinari da azurfa baka bada haƙin Allah akai ba to Allah madaukake yace sai ka jira akwai azabar Allah da take gaban ka Allah ka kare a in ka duba tafsirin al-Imam al-Tabari shi ma haka ya fada yana fassara wannan aya ta suratul tauba wadannan ayoyi guda biyu a tafsirin Jami'ul Bayan mujallal na goma sha hudu shafin 223 ba'da zikri aqwali ahli al-ilm fi tafsir al-aya ya kawo bayanai na magabata game da fassarar ita wannan aya sai al-Imam al-Tabari saboda tsarin tafsirin sa idan ya kawo ayar al-Qur'ani sai ya kawo fahimtar magabata gaba daya akan wannan aya sannan sai ya ce to ni kuma ga fahimta ta sai da ya kawo bayanin magabata game da fassarar waɗannan ayoyi guda biyu na suratul tauba sai al-Imam al-Tabari yace wa awla al-aqwali fi dhalika bis-sihha fahimtar da tafi inganci game da fassarar waɗannan ayoyi guda biyu na suratul tauba al-qawlu alladhi dhukira an ibn Umar ittiya fahimtar da aka samu daga Abdullah ibn Umar yana cewa anna kull malin uddiyat zakatuhu fa laysa bikan duk wata dukiya da aka bada zakka to ba taska bace يحرم على صاحبه دو دوكيه da aka bada zakka akan ta to ba a kiranta taska amma idan ba a bada zakkan wannan dukiyar ba to taska ce wa inna kullu malin lam tu'addi zakatuhu fa sahibuhu mu'aqabun mustahiqun wa ida Allah duk wanda ya ada zinari da azurfa baya bada haƙin Allah to ana masa alƙawari akwai wuta tana jiransa illa an yatafaddala Allahu alayhi bi afwihi sai dai idan Allah ya yafe masa kawai wa in kan wa iza wa iza iza kana mimma yajibu fihi zakat wato sharadi idan dai zinari da kake zinarin da ke wurin ka azurfan da ke tare da kai sun kai nisabi to dole ne ka bada zakkan su in baka bayar ba zahirin ayar alqur'ani yana nuna cewa akwai azabar Allah da take jiranka wannan ya sa malamai suke cewa ba kowane abu kake ado da shi ake bada zakka ba sai dai zinari da azurfa saboda su ne Allah madaukaki ya ayyana ya ce in ba a bada zakkan su ba akwai wuta akwai azabar Allah tana jira kuma wannan ba tafsirin al-Imam al-Tabari kadai ba hatta tafsirin al-Imam al-Baghawi tafsirin al-Imam Ibn Kathir duk haka nan zaka ga fassarar waɗannan ayoyin saboda haka ka bada zakka game da zinarin ado da kuma azurfa shine abin da yafi dacewa da nassin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam Sanani ya faɗa cikin subulus salah kuma al-Imam al-Bukhari yayi ishara da ta nuna cewa shi ma fahimtar sa ce kamar a cikin sahih al-Bukhari kitabuz zakat ya sa babu babu ma uddiya zakatuhu fa laysa bikanzin kamar yadda Abdullah ibn Umar ya faɗa zinari da azurfa da aka bayar da zakkan su to ba a kiran su tafka sai kawo hadisi na 1404 hadisin Khalid bin Aflam wanda yake magana game da Abdullah bin Umar yace kharajna ma Abdullah bin Umar radiyallahu anhu ma faqala a'rabi munfita tare da Abdullah bin Umar sai wani balarabe yake ma Abdullah bin Umar tambaya akhbirni an qawlillah yace ka bani labari game da fassarar waɗannan ayoyi na suratul tauba walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiquna naha fi sabilillah Abdullah ibn Umar yace man tanazaha duk wanda ya adana zinari da azurfa fa lam yu'addi zakataha fa waylun lahu duk wanda ya adana zinari da azurfa baya bada zakkan su to kai to gare shi inna ma kana hadha qabla an tunzala az-zakat falamma unzilat ja'ala Allahu tuhuran lil amwal lokacin da Allah ya saukar da bayani game da zakka to sai ya zamanto bayani daki game da zakka sai ya zamanto tsarkaka ce ga dukiya bi ma'ana koda sadaka ka bada wato ya shafi dukkan dukiya amma game da zinari dama Allah ya saukar da zakkan sa daki amma da ba zinari kadai ba duk wata dukiya da ka adana ta matukar baka taimakon Allah addinin Allah da wannan dukiyar to bayanin hukuncinka yana shiga karkashin wannan aya saboda haka malamai suna cewa waɗannan ayoyi da muka karanta na suratul tauba zahiri sun tabbatar da cewa duk wani zinari da mutum ya aje akan kowace manufa haka kuma azurfa idan dai sun kai nisabi wajibi ne ya bada zakka in bai bada zakka ba akwai azabar Allah tana gaba tana jiransa fa zakatul huli tadkhulu fi hadha al umum والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يا شافي wanda ya aje zinari dan kunne warwaro sarkan guya duk abinda mutun ya aje na kwalliya haddashi wannan shine abinda bin baz yake fada a cikin majmu'u fatawa mujalla na 14 shafi na 85 ibn al-usaymin ya fadi haka cikin fatawarsa mujalla na 18 shafi 159 haka nan yazo cikin fatawar lajna a mujallal na 9 shafin 265 haka al-muhalla na ibn hazmi a mujallal na 4 shafin na 192 yace lam yajuz taqsisu shay'in minha minhuma misali Allah madaukake yace walladina yaknizuna zahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah wadanda suka adana zinari da azurfa ba sa dawainiya da su a hanyar Allah kaga Allah bai ware wani nau'in zinari ba bai ware wani nau'in azurfa ba duk wanda ya adana zinari da azurfa baya bada haƙƙin Allah sai Ibn Hazm ya ce to ba daidai bane ka ware wani nau'i na azurfa ko wani nau'i na zinari lam yajuz takhsisu shay'in minhuma iskat amma huma an-nasu domin aya ta game gaba ɗaya kowane irin zinari kowane irin azurfa فوجب الله يفرق بين احوال الذهب بغير نص ولا اجماع حرام ne mutun ya ware wani nau'in zinari yace to banda zinarin da aka mai da shi dan kunne banda zinarin da aka mai da shi sarkan wuya ko ako warwaro la ba daidai bane saboda shi Allah bai ware ba wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah kaga ayar ta zo da game kowane irin zinari da kuma kowane irin azurfa kan haka yace wa sahha yaqinan bila khilaf sai ga hadisi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi kana yujibu zakata fi dhahabi wal fidda kull an manzon Allah ya wajabta zakka akan azurfa da zinari a kowace shekara wal huli fidda aw dhahab fala yujibu an yuqal illa al huli bighayri nafsin bi zalika wala ijma' ba daidai bane kace banda zinarin ado na kwalliya la annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya ta surati tauba ta hadisi da muka karanta al-imam ibn qudama cikin al-mughni a mujallal na 229 yayi magana game da malamai da suka ce babu zakka game da azurfa da zinari akwai wadanda ke da wannan fahimta tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa hadda ma kamar abdullahi bin umar da jabir da anas wata riwayar ma ana saka aisha da asma'u radiyallahu anhum in ka dawo ga tabi'a akwai al-imam al-qasim al-sha'bi qatada muhammad bin ali jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallam da amra in ka dawo ga malamai na farko manyan malaman fiqhu kamar al-imam malik al-imam shafi abu ubayd ifaq abu thawrin to wadannan suna da wannan fahimtar cewa babu zakka game da zinari da kuma azurfa idan dai an maishe su abin kwalliya kamar zinari kamar sarkan wuya kamar dan kunne kamar wato warwaro idan dai aka mai da zinari ta wadannan abubuwa da ake kwalliya da su babu zakka a kai don haka ba daidai bane ka kushe ma wanda ke da wannan fahimta tunda akwai manyan mutane da ke da wannan fahimta in ka dawo ga cewar su waye suke da fahimtar wajibi ne a bada zakka wajibi ne a bada zakka ko da a ce zinari din wato an mai da shi abin kwalliya kamar sarka wuya da dan kunne da kuma warwaro da sauransu nan ma akwai sahabbai wadanda ke da wannan fahimta akwai sayyidina umar kamar yadda muka ce ya ma ba da umarni ya aika ma abu musa al-ash'ari ka gaya wa mata su rika ba da zakkan dan kunne da sarkan wuyan sannan akwai abdullahi bin mas'ud akwai abdullahi bin abbas akwai abdullahi bin amr wadannan duk sahabbai ne sun ce wajibi ne mata su ba da zakka game da duwatsu da suka aje na zinari da azurfa idan dai don kwalliya ne in ka dawo wajen tabi'ai fa akwai sa'id ibn al-musayyib akwai sa'id ibn jubair akwai al-imam afa yake cewa akwai wata fahimtar da aka samu daga mujahid har yanzu da kuma abdullah bin shaddad jabir bin zaid muhammad bin sirin shi ma fahimta biyu aka samu wurin sa akwai maimun bin mihran akwai al-imam az-zuhri da al-imam thawri wadanda malamai ne da suka gabata su kuma suna da cewar wajibi ne a fidda zakka, saboda haka sai zamanto ba samu ittifaki ba game da hukuncin zakka ta sashin zinari da azurfa da aka aje saboda kwalliya. Amma mafi inganci shine bayanin da yazo cikin Bulughul Maram, wanda shine manufar Ibn Hajar da ya kawo waɗannan hadisai guda biyu. Kuma in ka lura, kamar yadda ayar Al-Qur'ani ta nuna, in dai aka aje zinari da azurfa wajibi ne a bada zakka. Kuma mun karanta a hadisi da ya gabata cikin wannan wato babi da muke karatu, shine kitabu zakat, hadisin 632, hadisin Jabir bin Abdullah, wanda ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa fi ma duna khamsi awaqin min al-wariqi sadaqa, babu zakka game da azurfan da bata kai ukiya biyar ba, wato shine zina azurfa ya kai sallallahu 200 bai kai ukiya biyar ba. Hadisin yana sahihu Muslim, kitabu zakat, hadisin 980. Sannan mun karanta hadisin Anas bin Malik, shi ma ya wuce a cikin Bulughul Maram, hadisin 623, wanda Anas yake magana game da takardan da Sayyidina Abu Bakar ya bashi, wanda cikinta akwai bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam game da zakka. Manzon Allah yana cewa firriqati rubu'ul ushuri, azurfa za a rika ba da kashi ɗaya cikin, wato cikin 40 shine zakkansa, kashi ɗaya cikin 40 shine rubu'ul ushuri, a kasa azurfa kashi 40 a ba da kashi ɗaya. Waɗannan hadisai da suka wuce dukkan sun tabbatar da cewa akwai zakka game da azurfa. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce banda azurfan da ake kwalliya ba. Ga kuma wato hadisai da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ma sun tabbatar da hakan, baya ga waɗanda muka karanta. Kamar misali hadisin Abu Huraira, Allah madaukake ya kara masa yarda, wanda ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu Muslim, kitabu zakat, babu ismi mani'iz zakat, hadisi na 2287, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min sahibi zahabin wala fiddatin, babu wani mai zinari kuma babu wani mai rike da azurfa, la yu'addi minha haqqaha, wanda baya bada haƙƙin Allah, illa idza kana yawmul qiyamati, fa ce a ranar tashin kiyama, suffihat lahu safa'ihu min nar, za a narka wannan zinari, za a narka wannan azurfa a mai da shi faifayi na wuta, fa uhmiya alaiha fi nar jahannam, a gasa waɗannan fayafaye cikin wutar jahannama, fa yukwa biha jambuhu wa jabinu, a rika kona gefen jikinsa, ana kona gefen wato goshinsa, aljabin shine gefen goshi ta dama da hagu, wa bahruhu, sannan a kona gadan bayansa, a rika dora wannan faifayin a jikinsa har sai yayi sanyi, kullama baradat, duk sa'ilin da yayi sanyi uidan lahu, sai a sake maidawa wutar jahannama, a sake konawa sai yayi zafi, a zo ana tamannawa a jikinsa, saboda fassarar wannan aya ta suratul tauba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, wannan daga fitowa daga kabari ne tsayuwar hisabi da za a yi, tsayuwar hisabin da za a yi, azabar da za a yi ta mar kenan, ba wai makomarsa bane, azaba da za a mar ne a filin hisabi, hatta yuqda bainal ibad, har sai Allah ya yi hukunci tsakanin bayi, fa yara sabilahu, sannan wannan mutumin ya ga tafarkinsa, ya ga hanyarsa, imma ila aljannati wa imma ila nari, ko dai makomarsa ta zama aljanna ko kuma makomarsa ta zama wuta, kaga tana yiwuwa. Iya azabar da zai samu shine a filin hisabi, idan an gama wajen hisabi kuma sai ya tafi aljanna, shine abinda hadisin manzon Allah ya nuna. Amma a ce an tsaya a filin hisabi shekara 50,000 ana manna wa mutum faifayi daga wutar jahannama sai ta yi sanyi a maida, kaga ba karamar azaba bace. Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar da ya faɗa sai ta zama hujja har yanzu da suke nuna cewa dinari in dai kana mallake da shi, haka nan azurfa, ka bada zakkan shi yafi dacewa, saboda ka kukuta daga hadari na saba hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin idan aka ce an samu sabani tsakanin sahabbai, wannan yana cewa ayi, wannan yana cewa kar ayi, to kai kokari kai, musamman tunda akwai azabar Allah da ya tanadi akan wanda bai yi ba. Manzon Allah yace ma min sahibi zahabin, babu wani mai mallakan zinari, wala tibbatin, babu wani mai mallakan azurfa, لا يؤدي منها حقها وند بايا بعد حق الله كاغا دا اكي اكوي رنغومي دا اكاي game da zinari idan an mai da shi sarka ko an mai da shi zobe ko warwaro da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada amma manzo Allah bai fada ba yace ma min sahibi zahabin wala fiddatin babu wani mai mallakan zinari babu wani mai mallakan azurfa in dai baya bayar da haƙƙin Allah to irin wannan azaba za a masa saboda haka yasa malamai ke cewa ka kaddara akwai zakka game da zinari da azurfa da ake kwalliya da su yafi akan ka kaddara babu zakka saboda wannan alƙawari na azaba wanda Allah ya faɗa cikin alƙur'ani wanda manzon Allah ya faɗa hadisai ingantattu wannan hadisin yana sahihu muslim kuma yana sahihu sunan abi daud hadisi na 1492 ya zo ba ta riwayar jabir wato a sahihu muslim hadisin 988 kaga wannan hadisin ya game kowane irin zinari da azurfa bi hadha an-nass sahih wa yana daga cikin dalilai da ibnu hazm ya bayar alitafin al-muhalla a mujallal shida shafi na 101 waɗannan su ne takaitattun bayanai da za mu gabatar da kuma dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa akwai zakka game da zinari da kuma azurfa waɗanda aka yi tanadin su saboda kwalliya Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure da ya auku kuma Allah maɗaukake ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك